أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب ديوا دا لوكتي يا ننتهي أقول جوجي أساتي دي قباتا من سايا مغانا تمالا waddi akan wajibin wanda yake da aqida ta ahlus sunna wal jamaa ya kasance abun koyin shi sune sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma yake yayi dukkan abin da ya shahi bid'a ya kasance shi nashi bi na abin da yazo a Qur'ani, ya bi abin da yazo a hadisai, kuma ya tsaya ya diba ya gani yaya sahabbai suka yi aiki da wannan Qur'anin da kuma wannan hadisi. Wannan shine wajibin musulmi, kuma tsira ga dukkan wanda yake da tunani da nazari. Kada kai addini inda ba Allah ce kai ba, kada kai wani abu na addini inda ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba, kuma kada ka kawo wani abu wanda a addini sabu alhali ba haka sahabbai suka fahimce shi ba a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da su ba. Wannan shi ne zaman lahiyar musulmi. Sai Umar bin Khattab yake faɗa mala yake cewa qala al-mu'allif rahimahullah wa qala Umar bin Khattab radiyallahu an. Umar bin Khattab yake cewa la udra li ahadin fi dalalatin rakibaha hasibaha hudan wala fi huda tarakahu hasibahu dalalatan faqad bujjinat al-umur wa thabatat al-hujja wa inqata' al-udhr. Umar bin Khattab Allah kara mashi yarda yake cewa babu uzuri ga wani daya wanda yake akan bata rakibaha hasibaha huda, wanda zai zo ya aikata wani aiki na bata wanda shi a tsammahanin shi shirya ne, to babu uzuri a gare shi yace ai tsammahani ne yake. Haka zalika wala fi hudan tarakahu hasibahu dalala, ko kuma wani abu koyarwa ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam yayi tsammanin shi cewa wannan abu bata ne ya bar shi, yace faqad bujjinatil umur, dukkan abin da ya shahi al'amura na addini sun bayyana a hili, sun bayyana kamar wata ranar 14 ko 15. Yace wa sabatatil hujja, kuma hujja ta tabbata akan kowa. Wan qata al-udhr, kuma uzuri ya yanke. Wannan magana ta Umar bin Khattab tana da babban asali a cikin Al-Qur'ani mai girma. Shine malai yake cewa qawlu Umar bin Khattab radiyallahu anhu la udhra li ahadin, babu uzuri ga kowa. Ba mu da uzuri ɗan uwa mu je wajen Allah mu ce ba mu sani ba ne, ba mu da wannan uzurin. Ba mu da uzuri mu ce muna tsammahani, babu wannan uzurin. Komi ya yanke uzuri hamzari duka an yanke maka shi. Shi ne ke cewa li anna Allah bayyana al-haq, Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana gaskiya. Wa fassalahu fil qur'ani was sunnah, kuma yayi bayanin da dalla-dalla a cikin Al-Qur'ani da sunna ta manzon rahama sallallahu alaihi wasallam. Dan haka fala udhra li ahadin hina idhin fi dalala, saboda haka babu uzuri ga wani daya in da ya zamana a cikin bata. Li anna taqsira jaa min qiblihi, saboda ragi ko kuma yin kin aikata abinda Allah ya ce ayi da rishin bin hanyar da manzo sallallahu alaihi wasallam yace abi, wannan yazo ne daga kai ba daga Allah ba kuma ba daga manzon shi ba yace haythu lam yabhath anil haqq wa lam yas'al ahli al-ilm saboda baka nemi gaskiya ba kuma baka tambayi masu ilimi wanda suka santa ba faddalalu jaa min qibalihi fa huwa alladhi farrada dan haka bata yazo daga gare shi ne shi ya kera kayan shi shi kan shi mimana yake nihi anan yana nihin tunda aya ta sabka al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan haqiqa yau an cika muku addini an cika muku ni'ima kuma an yardan muku addinin musulunci shine addini tunda wannan aya ta sabka sahabbai suka ce wasu ayoyi na hukumce hukumce ba su saki hawa ba su saki sabka ba dalilin haka a cikin wannan alqur'ani da aka ce maka ya cika a cikin shi ke da kai dukkan abin da ya shahi abin da Allah yake so a cikin shi kuma ke da kai dukkan abin da Allah bai ya so manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya bayanin haka dalla dalla a cikin hadisi sahihi alqur'ani ya zo a dunkule manzo sallallahu alaihi wasallam sai zo bayyana maka sai fasara maka bi alqur'anin ne yake nihi alqur'ani Allah ya ce wa aqimus salata wa atuz zakata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce maka to ga yadda zakai sallah in zakai ta zaka tashi kai kabbara harama ka karanta fatiha karanta sura kai ruku'i iri kaza sujada iri kaza ya bayyana maka ita a bayyane ya fassara maka ita kamar yanda wani zai tashi kawai ya karanta wani abu yana bukata kana bukata a maka bayani to wannan bayanin shine sunna shine hadisan na manzo sallallahu alaihi wasallam bayani ne yake na alqur'ani mai girma Allah ya ce aje ai haji amma ba a huddo ta ba yanda aka tura sa ta ɗi bayan ɗi in kaje nan kaje nan in kaje nan karanta za ka karanta sai da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana haka ga da zaka dauki harabi ga da zaka yi kaza sai da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana Allah ce a bada zakka amma sanin guda nawa za a bada a cikin kaza kaza za a bada suwa za a ba kaza kaza duka irin wannan abubuwa sun zo a dunkula Qur'ani manzo sallallahu alaihi wasallam sai bayyana su ke bayan daya kenan shine bayanin da malaka yake ni yake cewa komai da ka sani na addini haqiqa ya zo a alqur'ani mai girma ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi kawai me ake bukata a gare ka ka nema ka san me hukuncin Allah kan kaza kada ka yarda kai wani abu wanda aka ce maka ibada ne kada ka yarda ka yi shi matakan baka san ba wai waye ce ai Allah ne ce ai ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ai in ka samu ɗaya daga ciki to yana da kyau kuma ka nema ka san ya to ake yin shi yaya aka koya a yi shi kada ka ce bari in yanda ake yi a'a wajibi ne akan ka je ka zauna ko ka tambaya wai ni abu kaza da abu kaza na addini ba an ce ba sai ka zo ka tali tattawai a'a kawai ana iya ma baka shi a takaici abu kaza da abu kaza aka ce ai wai ya ake yin shi sai a gaya maka ga yanda ake yi dalla dalla shikenan ka huta yanda ya tabbata a cikin Qur'ani yanda ya tabbata a hadisi shine yake cewa la uzun li adin to matakal akwai haka ga Qur'anin ga hadisan ga masu ilimin kawai kana zamani ka zo ka ce kai ga uzurinka ai baka sani bane ba to babu wannan uzuri magana gaskiya shine ka tashi ka nema ka sani saboda Allah ya tambaye ka ka kame uzurin cewa ai baka sani bane ba wannan hujja ba ta aiki a gaban Allah subhanahu wataala tunda mun nema ne baka yi ba alhali manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce talabul ilm farida fariyatun ala kulli muslimin wa muslima yace hasibaha hudan yana tsammanin ta shiriya ne kawai kaga wani abu kai kana tsammani ai wannan abin addini ne wannan kuskure ne ba kawa ba yin addini da zato ba yi ijtanibu kathiran min az-zann inna ba'da az-zanni ithm ku kiyayi yawan zato zato da addini ba shi ka tabbatar da zaka yi addini ya Allah yaqini ka kafa addininka akan yaqini ka tabbatar dukan kake idan ban mance ba Allah subhanahu wataala yake cewa wa innahum la yasuddunahum 'anil sabili wa yahsabuna annahum muhtadun kaga ayar wannan in ka dauke ta farkon ta me yake cewa idan muka koma kai cikin suratul araf yace innahum muttakhazu ash-shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun su ne suka dauki shaydanu majibinta koma bayan Allah sai ya ce wa yahsabuna annahum muhtadun, suna tsammanin cewa wai akan shirya suke. Idan suka je wajen Allah ya sace su ma su suna tsammanin cewa wannan hanyar da suka bi, wannan wanda suka rike, suna tsammanin wai kai su zai yi fada Ubangiji. Shine wa yahsabuna annahum muhtadun, suna tsammanin cewa akan shirya suke. To wannan kaga bai zama uziri ba a gare su. Shine cikin zuhur bai ke cewa wa innahum laysudunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun, zai kare su daga kan hanyar gaskiya kuma sai su ringa tsammanin cewa su akan gaskiya suke. Gashi nan ka zo ka bata lokacinka, ka bada dukkan wani abin da zaka iya badawa, ka bada ƙarfinka, ka bada tunaninka, ka zo ka dage akan wata ibada, kai kana tsammanin yin hakan daidai ne, ashe kai baka sani ba a cikin bata kake. Saboda duk ibadar da ba Allah bai ce ai ba Annabi ya koya ta ba, in ka zo ka yi ta ma wahala banza ce za ka yi. Baka samun ladan komi, kana samun lada ne a lokacin da Allah ya ce kai kai, kana samun lada ne a lokacin da Manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar kai irin yadda ya koyar, lokacin da zaka samu lada. Idan ba kai ba irin wannan, to ba kai babu lada. Shi yasa daga cikin abin da yake wajibi akan musulmi ga Manzo sallallahu alaihi wasallam shine ta'atuhu fi ma amara, kame da'a akan dukkan umarnin da yi, wa tasdiquhu fi ma akhbara, ka gaskata shi akan duk labarin da ya bada, wa sinabu manaha anhu wa zajara, ka kiyaye duk abin da Manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma ya tsawatar akai. Sai ce wa Allah yu'badallaha illa bima shar'a, kuma kada ka kuskura ka bauta ma Allah sai da abin da Manzo sallallahu alaihi wasallam ya shar'antar. Wannan su ne manyan wajibobinka akan Manzo sallallahu alaihi wasallam, game da'a ka kiyaye abin da ya hana, kuma ya kasance ka gaskata duk labarin da aka ce ma Annabi ya faɗe shi, ka gaskata baka hukunto akai, kuma kada ka bauta ma Allah sai yanda ya koya. Eh, in ka bari a cikin wa'annan ba musulmi bane kai. Idan Manzo sallallahu alaihi wasallam zai ce ayi abu, kace bakka yi, kuma da gangam ko kace bakka yi, ba irin ba irin a ce na kuskure, a'a da gangam kurum kace bakka yi, kai baka yarda ba a ce ko kaza yi, Annabi ya ce ayi, ko kai baka yarda ba kai. To wadin wannan inkarin da kai akan umarnin da Manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada, kabar musulunci da gangam, ko kuma umarnin da Allah ya bada kai inkarin umarnin, ba ka ki ba kai inkari, akwai bambanci tsakaninsu. Yanzu misali sallah, ba kai sallah ba, kana daga cikin tarikus salat, amma in ka ce ni ban yarda ba sallar nan wajibi ce, to kabar musulunci kai sai. Kun ga akwai bambanci tsakaninsu, tsakanin ba kai ba da kuma inkarin abin. Yace wajtinabu ma naha anhu, ka kiyaye duk abin da ya hana. Idan Annabi ya hana abu, kada a same ka kai kana halatta abin. In ya hana abu sai aka same ka aikata, wannan ka aikata zunubi, shine zunubi ai. Shi ko musulmi bai rubuwa da zunubai, wannan shine zunubi. An ce ma abu kaza kakkai haramu ne, sai ka je ka aikata, to wannan ka aikata zunubi, ana buƙatar kai gauga ka tuba. Shine Allah ya ta wasaru ila magfiratin min rabbikum, Allah ya atuba 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 ko dai shi wannan laifin da zaka aikata a lokacin da aka hana ka. To idan ka ce kai giya wa halakci, kai sai ka zama kawuri, kenan mi ka halatta abinda Allah ya haramta, ko kuma ka haramta abinda Allah ya halatta, to a lokacin nan ka bar musulunci. Amma in ba kai ba wannan, sunanka mai zunubi, sunanka mai laifi. Ina fata an san bambance wannan abubuwan tsakanin su. To kaga idan zaka zo ka ringa addini, ka ringa tsammanin ai wannan abin addini ne ko kuma shari'a ne, to wannan bai zama uzuri a tare da kai. Saboda shi uzuri a wuri dai ake amsar shi, ana amsar shi ne a lokacin da ya kasance ijtihadi ne kai, ko kuma mas'ala ce ta ijtihadi. Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa idajtahada al-hakim fa asaba falahu ajrani, idan mai hukunci ya yi ijtihadi sai ya samu daidai, kamar mai yake suna ya yi daidai a hukuncin da ya yi, kuma a ijtihadi ne, to a lokacin yana da lada guda biyu. Amma idan ijtihada wa in ijtihada fa akhta fa lahu ajrun wahid, amma idan ijtihadi abin da ake cewa ijtihadi ya kasance babu wani nassi sarihi akan hukuncin kaza aya baka zo ba kai tsaye kace kaza kai baka sani ba misali ko kuma babu aya ta yi magana kai tsaye akan abin ko kuma hadisi ba a samu ba hadisin da ya magana kai tsaye akan abin sai kuma kai tunanin ko ka gangama wasu ayoyi da wasu hadisai karkashin su sai ka hujjono hukunci sai ka ce wannan abin kai dai dauki hukuncin kaza dalilin kiyasin da kai akan ayoyi da wasu hadisai an ga yanzu misali a wannan zamanin abubuwa da suna bujurowa wanda babu su a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam ba ai ba magana akan su amma malumai sai su ijtihadi sai a gama can sai a gudu hukunci a baka yanzu kaga misali irin technology da ta ci gaba eh yawa irin technology da ta ci gaba yanzu da yawa abubuwa za su zo su bujuro a ce mai hukuncin kaza yanzu misali wani ƙara jini a lokacin sallallahu alaihi wasallam ai babu shi a dauki jinin wani a sama wani ko a dauki kodar wani a sama wani ko a dauki wani farti na jikin mutum a sama wani a lokacin manzon sallallahu alaihi wasallam babu irin wannan ai kaga kuma ya zo yanzu yanzu kuma sai an zo mi sai an bujiro malamai ya ni wannan abu idan ya kasance a kasashen kafurai ne ma aka dauki an dauki jinin kawuri a sama ka misali sai kai tambaya an sama kodar wani wanda ba musulmi ba ko an sama kaza wani farti na irin wannan dai abubuwan suna zauwa su bujiro to wannan shine sai wanda aka ma wannan tambayi sai aiki da wasu ayoyi da wasu hadisai sai hoto hukunci sai bayar saboda babu wata aya kai tsaye kai magana ka abin ko na hadisi to wannan shine kace ma ijtihad wannan ijtihadin da idan ya samu daidai yana da lada biyu idan kuma ya ijtihadin kuma saboda Allah yi sai ya kuskure to anan ma lada guda gare shi saboda ni mas'ala ce ta fiqh wannan amma a mas'ala ta aqida babu ijtihadi shi yasa sahabbai babu ikhtilafi tsakanin su akan mas'alar ta shaya aqida shi yasa baka taba ji ba an ce suna gardama ko suna ma tambaya kan wani abu shi yasa mafi yawa in ka ji ana da gingimu akan sifofin Allah subhanahu wataala daga bayani aka same su su bisu da matsala kan wannan su bisu da matsala sahabbai yanzu misali dan Allah ce na da hannu su bisu da matsala akan su zo su bata lokacin su wannan yace hannu yayi kokarin kamanta hannun wannan ya rinka cewa a ba hannu ba ake ni ai kudin da shi ce ake ni wannan ce kaza su bu san wannan tabili kawai Allah ya ce yana da kaza eh yana da kawai shiru baka wajen shi kadai san ya yake siffa siffa abin babu wanda ya isa laysa ka misli shay'un wa huwa samiul basir Allah ba abin da yake kama da shi tunanin ka bai iya tunano wani abu da yake kama da Allah nazarin ka bai iya nazarto wani abu da yake kama da Allah ko wata ɗaya daga cikin siffofin Allah babu ɗaya daga ciki na'am wa alaikum salam na'am to na'am shi jini abin da ya shaye jini malamai kwarai da suka yi magana a kai sun dauke shi a babin larura ne kawai shi karin jinin kanshi larura take kawowa a kasashe idan ka samu kanka inda babu musulmin kuma tabbas babu musulmin kuma akwai yiwuwar yi makin wannan yin shi zai cece ka kai rai wannan babu ne shi cetar rai ya yi gaba a kan komi shi yasa wani lokaci saboda ka ceci ranka addini sai hana abu amma a halatta maka shi yanzu misali kana jin yunwa tsananin yunwa a cikin sahara ga barewa ta mutu a normal a addini haramun ne ka ci musu ko to lokacin nan saboda ka ceci ranka kai rai halaka ne ka ci addini yana haramta maka yana halatta maka abin da yake haram a lokacin larura a lokacin larura ana baka wannan dama haka dai addini yake shine suke cewa kaida ce ta usul ad-daruriyat tubihul mahzurat ina ga ko wajen shari'a ta turawa akwai wanda suke cewa jurisprudence kawai irin wani abu zai zo fiqh ce kawai nazari ne za a lissawo a yi wasu abubuwa sai a bada hukunci amma ba wannan sai bane sarihi wani lokaci yake badawa kai tsaye a ce ga hukuncin abu na'am to in kan wannan ne ba matsala addini amma kan aqida anan matsalar take shine malamin ke cewa hadha fil masail ijti amma masail at-tawqifiyya wa hiya umur al-aqida falaysa li ahadin an yajtahida fiha babu ijtihadi a mas'alar ta aqida kawai ka sallama kawai Allah ya ce kaza sami'na wa ata'na
shi yasa Imam Malik sai ya rihi kowai sai ya ce da aka tambaye shi kai istuwa wani yake cewa ya ji a Qur'ani Allah na cewa sun mastawa al-arsh ya dade ta sama al-arsh shi kuma aka ce al-arsh ana nihin gadan sarauta shi ne ake cewa al-arsh gadan sarauta kujera da baki ita ce kursi kujerar sarauta ita kuma al-arsh gadan sarauta ke sai Allah yake cewa sun mastawa al-arsh ko ar-rahman al-arsh istawa sama al-arsh dade ta shi kuma al-arshin manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin shi ya bada kamar misalin yanda yake yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada shi kamar bakka iya imagine kace yana kama da kaza al-arshin kadai bakka iya tunani kace kamar kaza yake babu abin da zaka iya comparing shi saboda an ce yahi duniyarka kamar misali duniyar ka wannan duka da abin da yake cikin ta idan ka dauke ta ka dora ta saman kursiyu na Ubangiji kamar a dauki wani dan zobe ne a jefa a Sahara an ganshi ba a ganshi ba ita kuma kanta kursiyun ita ma in aka dora ta saman al'arshin na Ubangiji ita ma kamar zoben ne a Sahara ta ba amma san ba akwai ta to ya zaka yi imagine girman wannan abin dan a ƙara huddo mana abin mu ƙara sanin abin babba ne Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa an bani izini in gaya muku siffar ɗaya daga cikin mala'ikun da yake dauke da al'arshin Ubangiji wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin wanda suke dauke da al'arshin Ubangiji ga mala'ikai ne guda takwas mala'ika guda a cikin su daga nan kishi kunnan shi zawwa ka hudan shi ta yi shekara 500 ce mala'ika daya wanda yake dauke da al'arshi su za su zo da shi ranar kiyama to irin girman irin wannan abin babu wani abu zai kamanta shi bare ka gano shi bare ka yi hankalto shi bare ka yi abin nan babu abin ya wuce misali to shi ne Allah ya ce sun mastawa al-arshi ya da ta sama al-arshi wai sai wani yake zuwa yake ta da hankalin shi sai an gaya min ya daidai ta ya Allah ya da ta sama al-arshi wa alaikum
salam
na'am shine imam malik shi da aka tambaye shi shi mutumin da ya tambaye shi sai ya ce mai kai fastawa ya Allah ya daidaita sama sai imam malik ya ce mai al istiwa ma'lum daidaita wannan abu ne sananne wal kaifu majhul amma yanda ya daidaita wannan ko ba mu sani ba ba mu labari ya ce was'alu anhu bid'a kai tambayan ma ya ce bid'a ce sai ce kuma wal imanu bihi wajib kai imani Allah da ya sama al-arshi kuma wajibi ne ga wata ruwa ma ce a yi waje da shi ya ce wannan mai kokarin kafitana ne a yi waje da shi ina kai na tambaya irin wannan kawai Allah ba da labarin kaza kawai kai imani kai da shi ke ba a so ka ringa zubbafa ya ka sanya abin yake ba a san haka Allah ya ce ta cikin suratul swad ya iblis ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya me zai hana ka kai ma abin da na halatta da hannu na sujada Allah ya ce anan yana da hannu kawai ka tada hankalin ka ce ka sanya hannun yake ka bar tuna kanka tukankatin ubangiji ka bar kallon siffa ka tukankatin siffa ubangiji a siffa ubangiji daban take da taka laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiu Allah yana ji ya ce yana ji wa huwa samiu basir kai ma kuma a cikin wata aya Allah ya ce kana ji inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an aka sanya shi yana ji yana gani shi mutum to kuma nan ma Allah ya ce wa huwa samiu basir shi wanda yana gani yake tsammanin irin jinka shine irin jin Allah kuma kar ka manta irin jinka da irin jin Allah kada ka ringa tunanin yanda kake ji kace haka Allah ya ce a yanzu gashi nan wanda Allah ya halitta ya ba su ilimi da ilimin suka yi anwani sun ga dama a yanzu kusan duk abin da ake yi na apple a ce sun san abin da kake yi suna jin apple ɗin kartake suna yi sauraron kowa sun ga dama to kaga wannan halitta ce wata Allah kuma Allah ba su ilimin amma suna yi sauraron kowa in yana apple kan mu ce dai a ce in babu apple a ce idan mutum yana apple a ce suna sauraron kowa apple no ake yi a duniya suna na'urar ta ajiye musu duka apple ɗin kowa wanda yi to kaga dan adam ma yayi irin wannan abin wanda Allah ya halitta mai rauni bare wanda ya halici kowa ya halici ilimin ya halici komai da komai haka ranga neman ka kamanta kaza da kaza ai ba gama ba iban ne ba to akan wannan matsala ita babu ikhtilafi ba so ku ranga jayayya ma akai kawai ka yarda kai shuru haka ake so sami'na wa ata'na ko Allah ne ya ce yana da kaza kawai shikenan eh yana da yarda shikenan kai shuru kan bakin ka amma ba a tambaye ka ba ka zo ka ranga tambayoyi ko ka ranga kokari ka kamanta ko he ka ga duka wannan aikin ba sa ka ba kai ka sa kanka to amma in ikhtilafi ne akan masalan da fiqh wannan ba matsala wannan babu laifi yace wala fi hudan tarakahu hasibahu dalala ko kuma a ce wani wata shiriya ce ya barta shi kuma wai a tunanin shi bata ne to wannan shi ma babu uzuri a tare da shi shine umar yake cewa faqad buyyinatul umur dukkanin al'amura na addini an bayyana su eh alaika an ta'budallaha ala basiratin kabuta ma Allah akan awaye kawaye kasan in zaka bauta ma Allah kasan abin da kake yi kasan cewa ya tabbata an ci ayi kada ka yarda ka riga bauta ma Allah a kurmice ko kuma a makabci abin da aka ce mallaka za a samu ka nema kasan asalin shi a Qur'ani yazo ko a hadisi yazo wannan shine karshen wayewa addini an ba ka wata adda an ce ka ringa yi a lokaci kaza yanda zaka yi ta kaza yanda kake aka ba ta kafiyoyi ga yanda zaka yi a lokaci kaza to yana da kyau ka san waye ce ai an ba ka ta nafila an ce ga yanda zaka yi ta a lokaci iri kaza ga adadin ta ga kaza sai ka tambaya waye ce ai an ba ka wani wuri da zaka ja gashi adadin da zaka yi kuma a lokaci da kaza zaka yi sai ka gama abu kaza da abu kaza to ko zaka yi shi ka nima ka san waye ce ai wannan babu laifi a ciki wanda ba ka ce to alaga ta mallan wannan abin ha yazo a hadisi ne ko kuma kuna ganin ya kamata a yi ne yana da kyau dai in san asalin abu shikenan kawai annabi yace ai in yace annabi yace ai kuma kai ka dauka kai kuma ka yarda cewa abin da ya wadin haka ne annabin yace ai to in ma bata kai layin a kan shi shi duke kai dora ka hanyar da ba ita shi kuma annabi ya ce man kadaba alayhi muta'ammidan falatabawa maqadahu min an-nar wanda ya mun kariya da gangame ne mazan shi a gidan wuta in dai ya san da wannan hadisi kuma ya tabbatar wannan abun ba annabi yace ayi ba shine ke ga ya kamata ayi biya garaje ce maka ba annabi yace ayi in dai abun bai annabi yace in kuma annabi yace ayi shikenan fa nema dan abun da ake nema kenan sai ka dauki abun kai aiki shi kuma ka ringa tsarkake su aiki lokacin da zaka yi shi karanga aranga sammanin kuma Allah ba da lada akan abin da akai sai ma ne cika bada cewa wa zalika anna sunnata wal jamaa qad ahkama amra ad-din kulluhu wa tabayyana lin nasi fa ala an-nasi al-ittiba sai ke cewa al-amri na sunna da kuma bin jamaa qad ahkama amra ad-din kulluhu hakika sun tantance sun tabbatar da dukkan abin da ya shafi al'amari na addini kenan sunna ta tantance maka zare da abawa wannan jama'ar da aka ce maka wanda suka kasance a saman kan gaskiya wanda su ne sahabbai da magabata na gari wa'annan su ma sun kasance masu ruko ne da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma hanya ta sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wanda suka fahimci ya addini yake tun asali to wannan su ne ake cewa jama'a to wannan sunna da jama'a wannan su sun tantance maka komai sun baka shi a tsarkake ba tare da kura ba shine haka ma amra din kullum yace wa tabayyana lin nas fa ala an-nas al-ittiba kuma sun bayyana shi ga mutane abu ne abu yana ga mutane abinda ake bukata a gare su kawai su bi an tantance maka komai an tsara maka komai kowace ibada an tsara ta ga tana aje kawai naka bi ne zakai shine yake cewa wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu haka ne yake cewa alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay inma amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun shine malamin ya bayani duka dalla akan abin da yake yi da abin nan manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi yake cewa yana bayani akan hanya madaidaiciya sai yake cewa addini yace addini zai kasu gida 73 wannan addini namu za a samu wasu hanyoyi har 73 a ciki wannan sun jana wannan sun jana wannan sun jana kowa kuma yana cewa akan gaskiya yake sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu hafinna dukkan wannan hanyoyin gabaki ɗayan su a wuta suke sai ya ce illa wahidatan sai ta tak Allah sanya mu cikin ta qalu man hiya ya rasulullah sahabbai suka ce wacce ce wannan ittaqin ya ba ake Allah sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi shi ne wanda zai kasance a saman hanyar da ni da sahabbaina muke yanzu wanda yake addini irin na sahabbaina irin nawa da sahabbaina yace to wannan shi ne wanda zai tsira a tsakanin wannan hanyoyin guda 73 kenan kaga wannan dalili ne nan nami ma'auni shin addinin da muke yi irin na annabi da sahabban shi ne sallallahu alaihi wasallam ko kuma irin namu ne wanda muka tsara irin na annabi da sahabban shi ne muke yi sallan mu irin tasu ce zakkan mu irin tasu ce hajjin mu irin tasu ce tsoron Allah mu irin nasu ne nafilolin mu irin nasu ne san juna da muke yi irin nasu ne taimakekeniya irin nasu ne haɗin kai irin nasu ne duka mu auna mu gani irin nasu muke yi koko namu daban ne muka tsaro muke yi tunda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi wanda ya kasance akan wanda ni da sahabbaina muke to wannan shi ne wanda yake sama hanya mu da ciya Allah dora mu sama wannan hanya wannan kaga babban aiki ne ba karami ba ga al'umma ba ki daya manzo sallallahu alaihi wasallam ya kare magana kenan namu neman mu san yaya addinin annabi yake da sahabban shi wannan shi ne aikin da yake ga mu babba ya suke addini bakka da uzuri idan baka san bayin da suke yi a wajen Allah ka san yanda suke yin komai na ibada sai kai irin shi sai ka tsira baka yi ba irin shi to bakka ciki bakka ciki malaka cewa wa alam rahimakallah ka sani Allah ya ma rahama annadina wannan addinin inma jaa min qibalillahi tabaaraka wa ta'ala ya zo ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala lam yuda ala aqulir rijali wa ara'ihim ba a bar shi ba a ce kawai mutane su ringa lissahi da kwallonsu su kawo abin da suke gani na ra'ayi wa ilmuhu inda Allah ilmin wannan addini a wajen Allah yake wa inda rasulihi sallallahu alaihi wa sallam haka a wajen ma'aikin shi shine manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam fala tattabi shay'an bihawaka kada ka bi wani abu da sarranka sarrai kada kai wani abu na addini da sarranka ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu shin kaga wanda ya dauki ubangiji shine sarran shi kawai in ranka ya ce maka ika za kawai kaje ka aikata in ranka ya ce ga abin da yake so yi ba ruwanka da halaka ne ko haram ne kawai kai shi kake bi to mai aikata haka kamar ya dauki sarran shi matsayin ubangijin shi ne tunda shi ke sa shi yake hana shi sai ce fatam ruqa min ad-din fatakhruj min al-islam idan ya kasance da hankalinka kake addini kamar kai tunaninka ne kadai kake bi addini ba abin da Allah ya ce ba ko annabi ya ce kai ne zaka yi nazarin kai lissahi ka ce ya kamata ai kaza addini in ya kasance haka ne halinka sarranka kake bi in ya kasance haka ne halinka to zaka huta daga addini zaka huta daga musulunci in dai a haka kake bi kake addininka fa innahu la hujjata laka saboda bakka da hujja ko daya a addinin da kake yi faqad bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam li ummatihi sunna manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ma ga al'umma shi ya bayyana musu sunna wa awdaha li ashabihi ya bayyana ta ga sahabban shi wa humul jama'a wannan su ne ake cema jama'a wa humus sawadul azam wa sawadul azam alhaq wa ahlu su ne wanda suka kasance mabiya gaskiya su ne ma gaskiyan kuma su ne gaskiya kuma su ne mabiyan gaskiya yace fa man khalafa ashabar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi shay'in min amri ad-din faqad kafara dukkan wanda ya saba ma sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam a wani al'amari na addini to wannan ya huta daga musulunci ya bar addini abinda suke nufi da wannan fakarar ta karshe suka ce duk wanda ya saba ma abinda sahabbai suka zo da shi hakika ya bar addini ya ishe ka sanin haka daga kadi ba ka gani alqur'ani nan mai girma sahabban nan su aka koyar ma shi su suka haddace shi su suka zo suka koya ma dukkanin al'umma kuma su suka fasara ma al'umma cewa wannan alqur'anin ga abin da yake ni ga abin da yake saboda suna zanna aka sabkar da shi da aka sabkar da shi su ne almajirai na farko da aka koya ma kuma su aka fasara ma kuma su suka fara aiki da alqur'ani idan za ka yi addini wanda ya saba ma irin yadda su suka koya daga alqur'ani sai kasance kai ba irin nasu ba kake yi su kuma nasu irin da alqur'ani to kai ba musulmi bane saboda nasu irin da alqur'ani ne irin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne matakan ba irin wannan bane kake yi to ba kai ba musulunci shine suke nuni da dukkan wanda yake yin abin da ba irin nasu ba to ya bar musulunci manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairukum qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum a wata ruwa yake cewa khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum yake cewa mafificin qarni shine qarnin da nake tiki qarni shine siyaka zamani mafificin zamani shine zamanin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake tiki sannan zamanin da yake bayan shi sannan wanda yake bayan shi zaman na guda uku kenan sune mafificin qarni to matakan baka cikin su to kai koyi da abin da wannan karni suke yi ba abin da ya kuma ce musu karni na farko su suna zama addinin ya sabka karni na biyu sun koya wajen waɗanda suna zama addinin ya sabka ana nan dai wanda suka rayu tare da sahabbai ke haka su ma su ne tabi'ai tukun tabi'in wanda suka zo bayan tabi'ai su kuma sun koya daga wajen waɗannan taliban na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairul quruni qarni thumma allazina yadunhum thumma allazina yadunhum to wannan sune ake cema aljamaa shine jama'a idan kaje an ce ahlus sunna wal jamaa ana nihin wa'innan bayan Allah nan sai malam yake cewa wa alam annan nas lam yabtadi'u bid'atan qat hatta taraku min as-sunnati mithlaha فاحذر المحرمات محرمات من الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله والضلاله وآلها في النار زعما سايا باكين wannan fakare tana bukatar bayani da yawa insha Allah ta'ala izuwa sati mai zawa abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wannan muka yi kuskure kuma Allah ya mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh